aka ci gaba da shagulgullan sallar Kirsimatin bana kenan a garin birnin Kwanni tun daren 24 har zuwa daren jiya 25 washe garin yau 26 ga watan Disamba wannan shekara 2018 mai ban kwana sai dai sabanin shekarun da suka gabata ɗan sanda ne a cikin damara da watansu a farin kaya hukumomin kasar suka iza a zagayen dukkan majami'un kasar inda aka gudanar da sallolin domin baiwa kristocin jamhuriyar Niger damar yin ibadar su cikin kwanciyar hankali da salama Pastor Abubakar Musa shine shugaban hadin gambizar majami'un kristoci na garin birnin Kwanni
to abin da zamu ce ma hukuma sai dai mu ce ma hukuma mun gode kuma hukuma daga Allah ne kuma Allah shi ya umurta a kafa hukuma su zama matsala a cikin dukkan inda mutane suke kuma su Allah shi da kansa ya bada wannan umurni kuma aza su kuma hukumanci da suna aikin su kuma tare da taimakon Ubangiji Allah kuma mun gode bisa ga wannan alherin Allah a cikin wannan lokaci da kuma an tsara shi cikin daidai da ya kamata eh wannan yake nuna muna gaskiya mu kasance cikin kwanciyar hankali kuma mu yi ba tare da wani dardadar ba ko ta fargaba
garin birnin Kwanni na tsakiyar jamhuriyar Niger a cikin jihar Tawa yamma maso kudancin kasar iyaka da jihar Sokoto tarayyar Najeriya inda a kwanakin baya gwamnatin jihar Sokoto ya tabbatar da cewa waɗansu mutane da ake zato ɗan ta'adda ne sun sabka a waɗansu yankuna da ke kan iyakar jihohin Dosu da Tawa na jamhuriyar Niger a cikin jihar Sokoto abinda ake zaton sawar hukumin ɗaukar waɗannan matakan kariyar majami'in a irin wannan lokacin
sunana madam Arsika Rakiya Musa mun gode ma Ubangiji domin ƙasa ta mu ta Niger sai dai mu ce ai ta addu'a yanda Ubangiji zai kare mu duk daga tarkokin shedan masu tsaro sun yi kokari nasu sai dai mu ce Ubangiji Allah ya albarkace su tun jiya da dare har bisa yanzu suna hidima suna taimaka mana sai mu ce mun gode
musulmi sun taya kristocin sallar kirsimati kamar yanda ɗaya daga cikin malama addinin islama malam Mamudu ya yi mini ƙarin bayani
dukkan al'ummar krista na duniya muna musu barkan su na sallah suka mai yadda suka zo suka yi muna barka da sallah muna azumi sannan suka zo suka yi muna barka da sallah mu idi dan haka mu ma muna musu barkan su da sallah ga wannan muna fata Allah Ubangiji sai abin su lafiya su kare lafiya to dama duk abin da musulmi ke tun karo da shi shine alqur'ani to qur'anin ma ya tabbatar kristoci su an mafi kusa ga musulmi kenan ɗan uwan mu kuma tarihi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka matse shi a Makka ya turo sahabbai ne daga Makka zuwa Habasa sun iske malamin Kirista nan shi ya karbe su su Abu Jahil kafire Makka suka zo suka biyo shi ga su Abu Sufyan a kama su a Maida yace a shi ba zai bada ba
waɗannan shagulgullan na sallolin Kirsimati da suka haɗe da sallolin shiga sabuwar shekara ta 2019 mai zuwa za a ci gaba da su inji Pastor Abdulbala
wato waɗanga shagulgula suna cikin tsari game da muna tuna game da ranar haihuwar Annabi Isa alaihi wasallam eh wannan hidima mun su matatun daga yanzu har ma zuwa kusan shiga sabon shekara zamu ciya duk cikin wannan sati ana ta hidimomi ana ta murna da farin ciki har zuwa cikin sabon shekara
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kokari kirsa cikin zaman duniyar na kokari kirsa sauna lafiya da kowa kokari kirsa cikin zaman duniyar na kokari kirsa sauna lafiya da kowa ko sun karkaje mu mota Allah bai mace ba kokari kirsa sauna lafiya da kowa ko sun karkaje mu mota Allah bai mace ba kokari